Ibrahim Matsari bayan tabbatar da dakatar da shugaban jam'iyyar Gwadan Soshimale da kotun ɗaukaka ƙara ta yi kun nada sanata Abiola Jimobi a matsayin mukaddashin shugaba. Ya lamarin yake.
Gaskiya ne ba mu muka nada shi ba, tsarin mulkin jam'iyyar shine ƙarara ya bayyana haka. Idan shi shugaban jam'iyya baya nan, to wanda zai riƙe ko zai kula da harkokin jam'iyya ga tsarin shugabanci wato shine mataimakin shugaba ko kuma mukaddashin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jam'iyya ya fito.
Bunda muka mutane suka yi zamani za su je daga wajen ku shine za ku ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
Ƙara tun yaushe mun ɗaukaka ƙara, ai kamar gyarai kawai mun ɗaukaka ƙara tuni. Ba mu tai kotun koli ko kuma mun tafi kotun koli, kotun daga ita sai Allah ya isa a inda muke sa ran insha Allah za mu samu hukunci na adalci.
Sai wannan ku duk yana nuna abinda kuke gudu ne cewa wannan jam'iyyar ba ta auka cikin rashin jituwa da fitina ta cikin gida.
To in ta auna ta hada cikin rashin jituwa, muna fatan Allah ya kawo jituwa din.
Wannan na zuwa ne lokacin da kuka dau matakin hana shi gwamnan jihar Ido Godwin Obaseki tsayawa takarar zaben ku na fidda gwani a jihar. Tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga Oshimolin ma an maida shi gefe.
Kana nan gurin, kana Najeriya, kana aikin jarida, aka yi zaɓe a bayansa wanda mataimakin gwamnan nan ɓangaren shari'a suka zo suka ce mutumin nan baya takardun suka kore shi. Aka ce ai mu ne shugabanni, ba mu aikin da ya dace, ba mu yi aikin da ya dace ba. To yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya ga takardun shi. Magana a ce wai mun hana shi ko ba mun hana shi tsayawa zaɓe ba, shi hana kai shi tsayawa zaɓe.
Wato Ibrahim Matsari, abinda ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar Adam Soshimale da ba abinda zai sa a gano yana da matsala.
Wallahi tallahi ko suna shiri Adam Soshimale bai isa ya lullaba wannan abin ba. Saboda barin gaya maka abin da ya faru, wancan karan ma IPTV tana ta samu takardun. Sai ta zo ta gabatar da ta shigar da ƙara a makare, wato abin da ake cewa an yi filing case din out of time.
Magoya bayan shi gwamnan jihar Ido Godwin Obaseki sun fara murna cewa shi ma dai Oshimole ba mamaki ƙarshen siyasarsa ta zo kenan.
A to wannan kuma shi ne yake gaya maka, ba wanda ya san abin da zai faru da kowane irin ɗan adam sai Allah. Amma dai ina so mutane su fahimci cewa su ma waɗanda suke haddasa wannan fitina ba